here, just my troubles and me, making light of my need for sanctuary. I was sent there from the other side. I kind of feel like I've been left behind. When I close my eyes, I can fantasize of another life within my wonder mind. And when I see her smile, da 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 da